Hamshagin matashin nan kuma mamallakin shafin sadarwa na zamani wato Facebook Mark Zuckerberg ya ce yana da fata na gari ga matasan Najeriya masu kirkire-kirkire a nan gaba. Mark Zuckerberg ya furta hakan ne a lokacin wata ziyarar bazata da ya kawo nan birnin Lagos ta tarayyar Najeriya domin ganawa da matasa da kuma ƴan kasuwa masu hazaƙar kirkire-kirkire na'urori na fasahar zamani daban-daban. A lokacin wannan ziyara dai, Zuckerberg ya gana da masu kirkire-kirkire a cibiyar bunƙasa dabarun zamani ta CC Hope da ke nan birnin Lagos. Usman Ibrahim Usman na ɗaya daga cikin matasan arewacin Najeriya, ɗaya tilo da suka gana da shi, kuma ya bayyana mani alfanun wannan ganawa ta su.
Ni a guri na zance maka su don zuwansa shi shirye haɗe da developer ecosystem na Najeriya. Saboda success stories ɗin mu abubuwan da muke ta yi a shekarun baya da kuma abubuwan da muke da technologinsa da yake ta frameworks da yake providing for developers. To ya ga kuma haɗe da mu face to face sannan kuma ya sake buɗe mana hanya sosai yadda za mu yi benefiting daga wannan abubuwan su.
Wannan ne dai ziyara ta farko da Mark Zuckerberg mai shafin Facebook ya kawo ta ƙasar nahiyar Afirka. To koya ƴan Najeriya ki kallon wannan ziyara? Tambayar kenan da na yi wa wani matashin ɗan kasuwa da shi ma ya ƙirƙiro wani kamfanin sarrafa abincin gargajiya zuwa na zamani mai suna AfriFood Alhaji Kabir Bawa.
Ba komai ba ne shi ne kasuwanci. Zuckerberg ɗan kasuwa ne kuma duk ɗan kasuwa da yake zai ɗauki Najeriya kamar ba wani abu ba ko kuma ya juya mata baya ba, yin tsammanin kasuwa ba ne. Saboda a Najeriya ne za ka ga masu amfani da intanet kawai tana da mutane miliyan 97.2 masu amfani da kawai intanet. Waɗanga figures ɗin da muke da shi, mutanen da suke amfani da intanet a Najeriya sun fi mutanen da suke amfani da intanet a Ingila, sun fi wanda suke amfani da shi a Germany, sun fi a Faransa, sun fi a Mexico, sun fi masu amfani da intanet a Italy da Canada da Spain da Pakistan cikin ƴan ƙalilan da zan gaya maka. Sa'annan kuma Najeriya tana da mutane miliyan 16 masu amfani da Facebook, watan kamfanin shi kenan. So in ka dubi kamar gap ɗin da ke tsakanin masu amfani da intanet da kuma masu amfani da Facebook kamfanin shi tangara, nan muna da mutane 97.2 masu amfani da Facebook, suna akwai mutane miliyan 16.
Mark Zuckerberg dai ya sha alwashin tallafawa matasan Najeriya wajen cimma burinsu na kirkire-kirkire da nufin bunƙasa tattalin arzikin Najeriya, kamar yadda Usman Ibrahim Usman ya shaida mani.
Eh, sosai ma ku agoda ba in terms of fund ba. Technology itself, yadda za mu yi amfani da shi, kamar mu yanzu kamfanin mu yi amfani da technology ta wani abu da ake cewa da app development. Mu yi developing wani app zama distinction.ng da wannan technology nasu.
Najeriya dai ta cire tuta wajen kasancewa ƙasar da ke kan gaba wajen masu amfani da shafukan Facebook a nahiyar Afirka, abinda ma ya zarce na wasu ƙasashen da suke tunkahun ci gaba a duniya. Domin kuwa ƙididdiga ya nuna cewa ƴan Najeriya miliyan 7.1 ne ke amfani da shafin na Facebook a duk rana. Tuni dai Mr. Zuckerberg ya bar Najeriya bayan da ya shigo a asirce bisa dalilai na matakan tsaro. Babangida Jibrin Murya, Amurka daga Lagos.